matakin da ofishin jakadancin Amurka ya dauka Abuja na dakatar da sabunta visa ta hanyar tura sako ga waɗanda suka taba zuwa kasar ya sa matafiya da muka zanta da su da dama sun danganta hakan da yanayin tsaro ofishin dai a Abuja ya fidda sanarwar ci dake cewa daga yanzu ofishin ba zai ci gaba da sabunta visa ta hanyar tsarin Dropbox ba yanzu dai ya zama wajibi ne buƙatar sabunta visa ya rubuta buƙatar a yanar gizo daga nan ya bayyana ofishin jakadancin don yi masa tambayoyi wanda a baya aka dauke mu waɗanda suka taba samun bizar wannan dawainiya
since 1984 going to the US school there I went to college there in the US
Dr. Joe Ubu ya ce ya fara zuwa Amurka tun 1984 kuma ma a can yayin karatu ya nuna ba laifi Amurka ta dau irin wannan mataki
Yes, I think it has to do with security reasons. They want to have, face-to-face dealing with applicants and possibly, maybe biometrics to ensure that they put a face to any application, which has to do with security considering what is going on globally.
Mr. Uba yace dama lamarin visa haƙƙi ne na
Well, anything that has to do with visa is highly discretionary. Because even after you get the visa, that doesn't guarantee you that you can enter the country anyway. They still have to screen you at the border. And from there, I remember an honorable member called me that he was denied entrance into the U.S. even with a valid visa.
Kuma koda mutum ya samu visa, bai zama lallai ya samu shiga kasar da ta bashi wannan visa ba. Shi ma wani injiniya magaji Muhammad yana da ra'ayin cewa Amurka ba ta sako-sako da lamarin tsaro. Kuma kila akwai abin da ta hango ya sa daukan wannan sabon mataki.
Wannan ina tunani hanya ce ta tsaro al'amar ya zama abin da ya zama to suna son kowa ya je da kansa saboda su ainihin abin din yatsun su dauki hoton yatsu su tabbatar da cewa wannan mutumin in Abakar ake nufi Abakar din ya zo da kansa in Mr. John ne an tabbatar Mr. John din ne da kansa ba tare da wani ya zo ya karba wani ba domin anan za su san cewa kai din ne tabbatar da kuma tarihin ka kai na kirki ne ko ba na kirki ba daga nan su dauki matakin su baka ko kada su baka
a tsarin ofishin jakadancin Amurka yakan fitar da sanarwa kuma shi kenan iya bayanin kenan ba wani sabon karin haske da za a iya samu Salisu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria